wannan kwamitin koli ya samu halartar taro daga mambobin majalisar sojoji ta Najeriya da ministocin tsaro da na ayyukan yan sanda da kusoshin gwamnati masu fada a sha'anin tsaro a cikin Najeriya. Alhaji Muhammadu Dingyadi shine ministan yan sanda a Najeriya, ko ya yi mun karin haske dangane da sakamakon wannan ganawar da wannan majalisar koli ta tsaro ta yi a Najeriya, inda yake cewa
shugaban kasa ya ce za a ɗauki kowanne matakai na ganin cewa an ci gaba da hulɗa da duk wanda ya kamata a yi hulɗa da shi, an ci gaba da sauraron mutane musamman matasa da kuma sauran masu faɗa a ji, domin a ga cewa an saurari kowa kuma an ba masu nemo duk wani haƙƙinsu, domin a ga cewa ba a samu irin sake ɓaraka irin wannan ba. Ko shakka babu, gwamnati a shirye take ta saurari kowa, gwamnati a shirye take ta biya ma bukatu mutane bukatunsu, saboda wannan gwamnati jama'a ne suka zaɓe ta. Amma kuma gwamnati ba za ta bude idanu ba tana kallo har wasu tsiraru su zo su gurfanar da gwamnati zuwa ga wani hali wanda bai dace ba. Saboda haka shi yasa aka yi wannan bayanin, a tabbatar da cewa jama'a su zare damtse su ba gwamnati goyon baya, idan aka kawo bukatu gwamnati saurara, jama'a kuma su ba gwamnati dama ta biya bukatunsu.
To amma akwai magana cewa za a murkushe irin wannan tawaye da karfin tuwo kenan idan ya saba sharuɗa da aka bayar masu zanga-zanga lumana su yi, ya bije suka tada zaune tsaye da ƙayar baya.
Ai, da doka ba ta ce a murkushe kowane irin tawaye da karfin tuwo ba. Abinda aka ce a yi magana da jama'a, a tattauna da su, a saurare su, ba wai a murkushe su da karfin tuwo ba. Ga shi gwamnati ke nufi ba.
To ya za a yi kenan gwamnati ta hana irin wannan tawaye idan an zo zanga-zanga ta lumana ta rikide ta zama tarzoma da kone-kone da kashe mutane da kone ofisoshi da dukiyoyi na gwamnati da al'umma?
Ai, ya danganta daga manufar da wannan abu ya dauko asali a kai. Idan gwamnati ta fahimci bukatun shi ne na bisa sharaɗi bisa ga doka, wanda kuma sahihan maganganu ne, a dole a saurari mutane. Amma kaga wancan wanda aka fito da shi, matasa ne suka fito da bukatoci masu muhimmanci kuma na hankali, amma ba a sani ba sai suka zo suka karbe wannan zanga-zanga da ake yi a kamar shetar wasu manufofi na daban wanda suke ba bisa tsarin da su wa'anda suka fara abin nan suke ba.
Matsalar tsaro tana ƙara ta'azzara kwanan nan a yankin arewa maso yammacin Najeriya, musamman a jihar Kaduna da kan hanyar nan ta Kaduna zuwa Abuja. Shin me taron nan ya cimma dangane da wannan matsalar da kuma za a magance ta ganin takicin yawa?
Wannan taro ya lura da cewa lallai akwai bukata da ci kwararan matakai domin ganin cewa an kauce ma irin wa'abun da suka faru sati biyu da suka gabata. Ko shakka babu, hukumomin tsaro suna nan akan hanyar nan a kodayaushe, amma dai an samu dan akasin su waɗannan mutane marasa kishin ƙasa sun laɓe wasu wurare, sun kekece idanun mutane, sun laɓe, sun kwashe wasu mutane, sun shiga da su daji. To amma alhamdulillahi hukumomin tsaro sun bi su, kuma an kwato mahiyan waɗannan mutane.
Alhaji Muhammadu Dingyadi kenan, ministan sha'anin 'yan sanda Umar Faruk Musa, Amurka, a Abuja, Najeriya.